أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun dafa daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Alhamis daren Juma'a wanda ya daidai da 20 ga watan Zulqa'ida hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya dace ma 7 ga watan 5 watan 5 miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai albarka na Bulughul Maram na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan shi idan ba manta ba a darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen baban da malam ya kawo mana bayani game da abin da ya shafi al-masḥu 'ala al-kuffaini wato shafa akan kuffi mun gani yaya ake shafa akan kuffi wanda wani sauki ne wata rukhsa ce shari'ar musulunci addinin musulunci ya kawo ma wato musulmai shine lokacin da ka sanya kuffinka idan matukar wato arwallaka ta kari zaka sake yin arwalla to zaka iya shafa akan kuffin nan maimakon ka wanke kafarka amma mun gani sharuɗa wanda aka sa na shafai akwai sharuɗa na wanda yake zanna a cikin gari akwai sharuɗa wanda suke kan wanda yake bulaguro sharadi na farko na sa kuffi shine mutum ya zamanto ya sanya shi a arwalla cikakka zamanto arwallan da kai kayi ta ne cikakka tukun ka sa kuffinka to wannan lokacin da ka sa shi shine idan arwallanka ta warware ba za ka hudda kuffin nan ba kace sai ka sake wanke kafa a kawai zaka sake arwalla in ka zo wajen wanke kafa sai ka yi mine sai ka shafi kuffinka kafar dama da kafar hagu a yaushe ne muka ce zaka hudda kuffinka yaushe ne mutum zai hudda kuffin shi na'am in yawi in mazabnin gari ne ya zamanto ya wuce awa 24 24 wanda yake bulaguro shine kwana uku su san duzer to ya zamanto kana bulaguro kuma akwai ko kuma kana mazabnin gari akwai lokacin da baka yi 24 din kuma wajibi ne ka hudda wannan kofin naka wani lokaci ne kana cikin gari ka yi shafa akan kofi bai ba ventikatirar kuma sai zamanto wajibi ne yanzu sai ka hudda shi ka wanke ka idan janaba ta kama ka shine man hadisin da muka dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umurtar su kada su hudda kuffin su idan sun kasance a cikin bulaguro wato tsawon kwana uku a gari kuma ventikatirar wuni da dare ce matukar wato jamanaba ba ta kama su ba amma abin da ya shafi bawwali ko bayan gari ko barci duka wannan ababe ne wanda kananan hadisi ne wanda kawai mutum arwalla ce ta warware idan ya zo sake arwalla matukar ya sa kuffin shi a cikin wato arwallan shi cikin tahara kinan ya zo shafa ne zai yi akan su amma idan janaba ta kama shi dole sai ya hudda ya yi wanka kuma ya sake yin arwalla cikakka tukun zai zamanto ya yi shafa akan su haka kuma mun gani hadisan da suka mana nuni akan wato shafa akan imama shine rawani ya halatta mutum yayi shafa akan rawani haka ya halatta mutum yayi shawa akan society shi kasa society ita ma malamai suka ce tana matsayin kofi zaka yi shawa akan shi haka ya halatta kai shawa akan takalimi shi ma takalimi mun kasa takalimi ferme kenan sai zaman to kana ke kai shawa akan shi Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan yau zamu tashi babu na gaba shine babu na waqidul wudu baban da zai yi mana bayani game da ababan da ke karya arwalla ababan da ke warware arwalla yanzu hadisan da zan magani ma nan sai kawo mana su wanda zasu yi bayani ne kan wato ababan da suke karya arwalla ko mu ce ababan da suke warware arwalla da aka ce nawaqidul wudu sune wasu ababe wanda idan suka faru da mutum to arwallar shi ta warware to wannan ababe malamai sun kasa su gida biyu akwai wanda an yi ijma'i akan wato akan su shine wanda nassi na hadisi ko alqur'ani wato ya tabbatar mana akan cewa wannan kaza suna warware arwalla akwai wanda kuma an samu sabani a wajen malamai shin kaza yana warware arwalla ko kuma bai warware ba kenan da ijtihadi na malamai ne wato suka bayyana amma dai hadisan za su zo mana duka mu dauki daya bayan daya insha Allah Allah subhanahu wataala ya mana tawfiqi malai yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala ahlihi yantaziruna al-isha'a hatta tahtika ru'usahum thumma yusalluna wa la yatawaddaun akhrajahu abu daud wa sahahahu ad-Darqutni wa asluhu fi muslim to wannan hadisi riwaya daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gane shi Anas yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ya kasance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ahadihi a zamanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yantaziruna al-isha'a suna zawwa suna jiran sallar isha'i a masallaci hatta tahfika ru'usahu hal wato kawunan su su kai suna wato motsi suna giggintawa alama ce ta nuna suna gengede suna kan su yana juyawa kasan kana gengede yaya kan kai yana motsawa ko kana kasa kana sama kana gehe kana bangare kaza sai yace summa yusalluna wala yatawaddaun sannan idan manzo Allah ya fito su tashi su yi sallah wala yatawaddaun su sake yin arwalla akhrajahu abu daud imam abu daud ya fito wannan hadisi Darqutni ya inganta shi kuma asalin hadisin wannan yana cikin sahihu muslim wato wannan Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yace mana kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yantaziruna al-isha suna jiran sallar isha a masallaci ai idan sallar magriba sun zauna suna jiran ai sallar isha tukun kowa ya tafi gida ya koma gida wanda kuma wannan zama jiran sallah bayan wata sallah kamar kana cikin sallah wato za a ringa baka ladan kamar kana cikin sallah Anas yace wannan zaman da suke yace sai zaman to hatta tahtika ru'usuhum haqqi gengedi yake kama su gengedi kansu ya zaman to yana dan raurayawa haka summa yusalluna wala yatawaddaun sannan su zaman to sun yi sallah idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuto su tashi su yi sallah ba sa sake yin arwalla wannan hadisi me yake karantar da mu ya zo ya karantar da mu game da abin da ya shafi barci shin barci yana karya arwalla ko bai gari karya arwalla a baya kusa a darasin da ya gabata satin da ya gabata mun gani hadisin da yace wa manzala sallallahu alaihi wasallam ya amuruna Allah nan zai afifafa nan salasata ayyamin illa min ghaidin wa bawlin wa nawm manza Allah yana umurta su kasu hudda hukun su tsawon kwana uku suna bulaguro sai dai me idan sun yi bayan gari ko bawali ko me ko kwana ko barci to nan kuma wannan hadisin Anas sai yazo yace mana ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan a masallaci suna zaune suna jiran sallar isha kai har a samu wasu suna gengedi 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 barci ne ko ba barci bane ba barci bane barci leje yawa barci leje tukun kuma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu zai yi sallah kawai tashi suke yi sallah to kaga nan shine sai malamai suka malamai ya kawo mana dan ya nuna mana wannan nau barci wanda yake kamar yadda alai suka ce leje wanda yake dan kadan mara yauni bai kariya ma har wallah shi yasa ai idan ka duba karatun mu da muka yi na ahlari ai mun zo mun gayi game da abin da ya shafi barci malamai sun ambata barci kala kala akwai wanda zaka yi barcin dan kadan amma meme me yauni akwai wanda zaka yi kuma barci da yawa mara yauni kuma kana iya yin kwantarar kai da yawa mai yauni kuma kai kadan mara yauni to duk wani barcin da ya zamanto ko gengedin da ya zamanto kai mai yauni har baka san ba ba mai sai ta har baka san me ake yi a kusan ka to wannan ya karya ma har wannan sai ka tashi ka sake har wannan saboda baka san ba la Allah kai iska baka sani sai ka tashi ka sake har wannan amma barcin ya zamanto dan kadan ne misali yanzu zan mu zo muna karatu yanzu za samu wani yana gengedi shi ma amma duk karatun da ake yana yi ana yin haka ko ba ana yi to kaga ai wannan barcin nashi wato leje ne bai yi ba yauni wanda zai je ya ce a ce wannan barcin ya karya ma har wallah to irin wannan shine sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi suna jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto su yi sallah sallar isha kai ne wadala ka zo masallaci kana lazimin ka bayan magarba ko kana karatun qur'ani ko kana karatu kana dan zamne sai dan gengedi ya kama ka amma duk wani abu da ake wanda zai shigo a masallacin ya huta duk ka sani idan ka arhe kana gengedi to wannan shi ne barci wanda yake dan kadan wanda yake mara yauni wanda wannan barcin bai karya ma har wallah to wannan hadisi malam ya kawo mana shi a cikin nan dan ya nuna mana ashe idan barci kadan bai karya ma ba har wallah to me yawa ba ko kuma me yauni yana mine yana karya har wallah shi yasa duk lokacin da kai barci wanda yake me yauni to bayan ka tashi sai ka tashi ka je kai har wallah tukun ka je kai sallah Allah subhanahu wataala ya dace da mu kenan shine wannan hadisi na Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yana nuna mana dai idan mutun yayi barci wanda yake me yauni to idan ya tashi daga barcin wannan yaje yayi har wallah yayi sallah sannan kuma idan kadan ne mara yauni leje ne to wannan ba zai zamanto ba ya karya mishi har wallah kenan kai ka san barcin da kai idan barcin naka leje ne kai ka sani in kuma me yauni ne shi ma ka sani Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai ma da yace an Aisha radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya rasulullah inni imra'atun ustahadu fala aqur afa ada'u as-salata qala la inma dhalika irqun wa laysa bihaydin fa idha aqbalat haydatuki fada'i as-salata wa idha adbarat faghsili anki ad-dama thumma salli muttafaqun alayh wa lil bukhari thumma tawaddai li kulli salatin wa ashara muslim ila anna ruha dhafaha 'amdan to wannan hadisi na gaba riwaya daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta qalat take cewa ja'at Fatimatu bintu Ali Hubaysh ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Fatima biya Abi Hubaysh ta zo wajen ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tace inni imra'atun ustahalu fala aqulu tace ni mata ce wadda al'ada ta take yawan zo mini kullun cikin al'ada nake ban na samun sarki an san al'ada tace afa aja usalata sun yanzu ya rasulullah zan bari yin sallah ne ko kuma kakazi lokacin al'ada take zo mata batta tsayawa kullun cikin al'ada take tace ya rasulullah shin barin sallah zan yi ko kuma yaya zan yi qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yace a ba barin sallah ba zan yi sai yace mata inna ma zalika irqun ai wannan ba al'ada bace ba ai wata jijiya ce walaysa bihaydin ba al'ada ki bace ba fa idza aqbalat haydatuki maza Allah yace idan al'ada ki ta gabato ta zo lokacin ta yayi maza Allah yace fadail salata to a lokacin ki tsaye da sallah ki bari yin sallah wa idza adbarat idan lokacin ta ya zo karshe fagsili anki dama ki wanke jinin da yake tattare da ke sun masalli sannan ki yi sallah mutafakkun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi walil Bukhari riwaya daga Bukhari yake cewa summa tawaddi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata summa tawaddi li kulli salatin sannan ki yi arwalla ga kowace sallah wa ashara Muslim ila annahu hazafa amdan imam Muslim yayi nuni cewa wannan karin ya sarwantar da shi ne wato da gangam bai kawo ba ruwaya wato da karin wannan wannan hadisi zai mana bayani ne game da wani jini wanda ake ce mishi jinin istihada akwai jini na al'ada duk da mana zai ƙara kawo mana shi a babu wanda za a yi bayanin kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen al'ada nan ya je hoshi ne don ya nuna maka jinin istihada abu ne mai karya ma arwalla kai arwalla mace idan ya zo mata kai sake yin arwalla to wannan Fatima binti Abi Hubaysh ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ita mace ce wanda kawo al'adar ta kullun tana cikin ta wato batta zo mata ya zanta yanzu sallah zan ta fasa yi gaba daya saboda mun san wanda take al'ada batta ne ba ta sallah to ita kuma take ganin jini ko da yaushe tattare da ita to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata a wannan jinin ba jinin al'ada ba ne wata jijiya ce shi asali jinin al'ada yana hutawa ne daga ma'aifa shi kuma wannan na istihada malami suka ce yana hutawa ne daga kasan akwai wata jijiya kasan ma'aifa ita ce yau da gobe idan ta bude sai zamanto jini yana hutawa bai tsaya ma mace bari a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ne ma yake bugan wajen dan ya zamanto ya sa ma mace wato ta zamanto ta kasa tantance lokacin da za ta ringa ibada saboda in jini ya zama ta yi ta ce mene ne ta ce na al'ada ne to amma mata kuma sun kasu akwai wanda daga ta ga jinin al'ada ta sani saboda jinin al'ada yana da launin shi daban launin shi yana zuwa ga baki amma shi na istihara jini ne zaka ga ja kuma jinin al'ada zaka gan shi yana da wari shi kuma na istihara bai da wari to shi ne wannan mata da ta gani jinin nan yana zo mata sai ta rasa to wannan jinin na al'ada ne ko kuma menene ta zo neman fatawa wajen ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mata a wannan ba jinin al'ada ba wata jijiya ce wanda jinin yake zubowa daga ita yace to yanzu tunda yana zo miki heki kirdadi yaushe ne al'adar ki take zauwa saboda kowace mace ta san lokacin da al'adar ta take zo mata haka ne ko ba haka ne wata zaka gani biyar ga wata wata goma ga wata daga lokacin kuma ta san kwana nawa take wata tana yin kwana hudu wata kwana biyar wata kwana shida kwana bakwai to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata to idan lokacin al'adar ta ki ya zo to a lokacin fada'is salata to ki tsira yin sallah saboda yanzu bancin wancan jinin yanzu jinin al'ada yake zauwa ki tsaye da sallah idan lokacin ka tsira da kwanukan al'adar ki da kike yi suka kare to a lokacin kuma sai ki wanka wanka na tsarki sai ki zama dokin ci gaba yanda yin sallah ki to ya za ta yi sallah kuma da wannan jinin na istihara to shine ruwaya ta Imam al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace summa tawaddi li kulli salati duk lokacin da zaki yi sallah tun daga jinin istihara yana zo miki bai tsayawa to duk lokacin da zaki yi sallah ki tashi ki yi arwalla a lokacin sai ki je ki yi sallah anan malamai suka ce koda ku taje tana sallar jinin istihara yana zo mata to wannan bai karya mata alwala shi sa wasu malamai suka bada ruhusar tana iya ta hada salloli masu tarayyar juna yanzu misali kamar sallar azhar da la'asar sai ta bari sai farkon lokacin sallar la'asar ya shigo an gane ai sallar azhar a fiko mun gani tana da muhtari da me da daruri daruri da muhtari to darurin idan ya shigo he muhtarin ya zo ya shiga wanda shi kuma farkon daruri ne na wata sallah na la'asar to a lokacin sai ta tashi tayi arwalla a wata ruwaya ya zo tayi wanka tayi arwalla he tayi sallar azhar tayi ka la'asar kuma ko da jinin wannan ya zo mata tana cikin sallah bai karya mata sallah saboda ba jini bane ba wanda yake nani na al'ada jini ne wanda yake na ciwo kuma dadin wannan malamin suka ce akwai wanda zai samu yana da shi kuma irin wanda ake cewa yoyon wutsari shi kuma zaka gani a wani shi kuro da yaushe wutsari bai iya rike shi ko da yaushe wutsari yana zo mishi to shi ma irin wannan wanda bai iya rike wutsari zai ka zo zaka fara sallah wutsari ya zo to in kana da irin wannan illa malamin suka ce shi ma sai kai kiyasi akan wannan fatawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma wannan mata bai istihara da kuma mutum wanda shi ma yake da irin cuta ta iska ko da yaushe kawai iska yake to shi ma daidai lokacin sallar sai ya arwalla ya je ko da ko yana cikin sallah abin ya zo mishi to wannan ba zai zamanto ba ya karya mishi arwalla ya ci gaba da sallar shi saboda mene saboda rashin lafiya ce har Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya kenan dai wannan hadisi bana ya kawo shi anan dan ya nuna mana cewa wannan wanda take cikin istihada wanda ba jinin al'ada bane kenan zai ta yi sallah na farko sannan idan ya zo mata wato idan zai ta yi sallah dole sai ta yi kuma arwalla saboda zawon shi yana cikin abu ne wanda zai karya ma arwalla kenan sai zamanto ta yi arwalla sannan kuma bayan wannan arwalla idan tana sallah ko kuma zai ta yi sallah idan ya zo mata wannan ba zai cutar da ita ba akan abin da ya shafi wato sallar ta kamar yadda malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana shi jinin al'ada cewa shi kwata-kwata zai yana karya alwala sannan kuma daman mace idan tana al'ada banta sallah kuma banta ramawa wannan shari'ar musulunci haka ya zamanto takarantar Allah subhanahu wataala ya datar da mu karin bayanin wannan hadisi zai zo mana a can gaba malam zai kawo mana wato babul hayy baban da zai mana bayani game da abin da ya shafi jini na abin da ya shafi al'ada ta mata nan ya kawo shi ne saboda wannan mahallin shahidi sai malam yake cewa ana ali bin abi talib radiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fa amartu bi miqdad bin al-aswad an yas'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu' muttafaqun alayhi wa lafzu al-bukhari hadisi na gaba riwaya daga ali yarda Allah ta tabbata a gare shi ali bin abi talib qala yake cewa kuntu rajulan madza'an yace na kasance mutum ne mai yawan wato fitar da mazi yace fa amartu al-miqdad bin al-aswad sai na umurci al-miqdad dan aswad an yas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ne tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace mishi fihi al-wudu wato game da abin da ya shahi al-mazi akwai arwalla almazi a karatuttukan mu na baya mun gani bambanci tsakankanin almani da almazi da alwaji haka ne almazi me bambancin shi da almani shi mani da mazi suna da kama saboda wato dukan su kular in su hori ne bambancin su shine wanda mani ya huto mishi me yake kan shi wankan janaba to shi wanda mazi ya huto mishi abinda yake kan shi kawai shine ya zamanto yayi arwalla yayi tsarki yayi arwalla sannan shi kuma mani yana huto ma mutum yana tunkuɗa juna haka yake hutawa amma mazi yana huto ma mutum ba tare da ya san ba ma ya huto mishi kawai sai ka ji wato jikinka akwai lema to shi ali yarda Allah ta tabbata a gare shi
ya kasance mutum ne mai yawan wato abin da ya shahi fitar da mazi. A wata ruwaya yazo hadisin Ali yake cewa fastahayitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam limakanati ibnatihi minni, yace sai naji kunyar in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda mi, saboda yanda diyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take ga Ali. Wace ce diyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda take da alaka da Ali? Ita ce Fatima. Mi in shi ce? Ha? Matar shi ce. To ka gani ai akwai kunya ga madar sirkinka. Ka zo kuma ka ko sirkinka malam ne ai kaga wata fatawai sai dai ka nemo wani ka ce ya je ya ma. To haka ne aka yi ga Ali. Malamai suka ce anan ka gani akwai irin ladabi na abin da ya shahi tambaya. Akwai tambayar da ni ba zan iya yin ta ba ga wani, sai in sa wani ya muni. Ya muni saboda mi? Saboda in samu fa'ida abin. Ko kuma ni ba zan iya ma zawa in yi tambayar da kyau yanda za a gane ba. Amma wani zai iya magana da kyau yayi tambayar yanda za a gane abin da nake ni ya aban amsa. To haka ne Ali sai ya umurci Al-Miqdad bin Al-Aswad, wani ne wanda ake ce mishi Al-Miqdad, ya tambaya mishi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Miqdad sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da abin da ya shahi al-mazi. Ya Rasulullah, me ye hukuncin mazi idan ya huto ma mutum? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mishi fihi al-wudu, akwai arwalla akan wannan. A wata ruwaya ya ce kayi ka wanke gabanka sannan kayi arwalla. Kinan ka je kayi tsarki ka wanke gabanka. A wata ruwaya ya ce ka wanke gabanka da marinanka sannan kayi arwalla. Duka wannan wato ruwayoyi wanda sun zo akan wannan. Kina wannan ya nuna mana mazi yana karya ma mutum arwalla. Kana cikin arwalla, kayi arwalla, kana da tsargi, kana zamne sha'awa ta kama ka har ka fitar da mazi, to arwallarka ta kare. Yanzu abin da yake kanka shine ka sake arwalla. Ya zaka sake arwallan nan sai ka je ka wanke gabanka. Kuma wajen fitar da wanke mazi kana iya ka zuba ruwa kayi mishi yayyahi. Kamar yadda ya zo a wata ruwaya ta wadda wanda farjak. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zamanto kama a jikinka wato yayyahi, ko kuma ka wanke in ya taba tufar kama shi ma kana iya zuba ruwa haka nan ka yi yayyahi haka, ko kuma ka wanke sannan ka je ka yi arwalla. Kenan wannan shine ka samu tsarki daga abin da ya shahi wato almazi. Wannan hadisi kuma yana da ruwayoyi guda biyu. Akwai wata ruwaya ta ɗaya daga cikin magabata Sahal, shi kuma shi ma ya kasance yana yawan fitar da mazi. To kullun idan ya zini mazi ya hutar mishi sai ya je ya wanka. Kuma gashi cikin sanyi ya zo yake ta wanka cikin sanyi, bayan shi har yayi kaikaya. An san kaikaya? An san kaikaya? Cikin sanyi yanzu kai ka je ka samu cikin sanyi, lokacin sanyi ka ringa yawan shiga ruwa, ka ringa yawan wanka, ka san zaka ji kaushi da wasu abubuwa. To karshe dai yazo ya gani hukai abin wannan ya kamata a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah, shi fa gashi nan kuma ya kasance ga sanhi ne yana yawan wanka. Ce aha, ai ya ishe ka kawai ka je kayi arwala, kayi tsarki, kayi arwala. Kenan dai mallam ya kawo mana wannan hadisi dan ya nuna mana hukuncin mazi idan ya huto ma mutum arwallar shi ta kare. Kuma abin da yake kan shi shine yayi mi shine ya sake arwala, ya wanke inda wato ya taba mishi. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To sai hadisi na gaba mallam yake cewa an Aisha radiyallahu anha anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama qabbala ba'du nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda, akhrajahu Ahmad wa da'afahu al-Bukhari. Wato wannan hadisi riwaya daga Aisha ummul mu'minin, yarda Allah ta tabbata a gare ta. Aisha take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qabbala ba'du nisa'ihi, ya sumbaci wato wasu da wata daga cikin matar shi. Summa kharaja ila salati wa lam yatawadda, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita zuwa sallah bai sake arwalla ba. Wannan hadisi me zai karantar da mu? Zai karantar da mu hukuncin mutum ya taba mace yana da arwalla ko ya sumbaci mace. kai ne kana da arwalla, kai arwalla zakka taho masallaci sai ka taba matarka ka shahe ta da hannaka, arwallarka tana nan ko ta kare? Ha, tana nan. To kai ne ka sumbace ta, arwallarka tana nan ko ta kare? Tana nan. To shine nan hadisin wannan Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sumbatar, ya sumbaci wata daga cikin matar shi, Urwa dan Zubair, yarda Allah tabbata gare shi. A wata ruwa ya zo yake ce ma Aisha, da ta gayi mishi wannan hadisi yake cewa Aisha, amma ya san cewa ke ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbata. Aisha yi ta yi dariya, saboda shi Urwa dama miyinta ne, Urwa zaman ɗaya yake mata, saboda ɗan uwarta ce Asma biya Abubakar, shi ya rawaito hadisi. To kaga nan dan karta ce ma manzo Allah ya sumbace ta ya huta arwalla, sai ya ce a'a, manzo Allah ya sumbaci wata daga matar shi, daga cikin matar shi. Ai ta ma Aisha wata ce ko? Sannan ya tayi mi ya huta masallaci zuwa sallah, walam yatawadda, bai yi ba arwalla. Kenan sumbatar mace ko taba mace bi kariya ma mutum arwalla. Duk da malamai anan, wasu malamai suka ce ai wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya takaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma dai malamai suka ce a'a, babu wani abu wanda zai takaita shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, matukar ba wani nassi ba yazo yace wannan ya takaita ga manzon Allah. Saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo yayi abu dan ya koya ma suwa, dan ya koya ma al'umma, in kuma abu wanda shi kadai ne yake banta, nashi ne shi kadai, to wata aya sai ta zo ta bayyana, ko kuma manzo Allah ya ce muku a'a, wannan fa ni kadai ne banda kowa. To amma nan bai bayyana ba, haka kenan ya zamanto abu ne wanda yake am. To amma dai malaman fiqhu suna wato yin hannunka mai sanda, hannunka mai sanda game da wato wanda zai sumbaci wato matar tashi, ta zamanto sumbata ta shi da sha'awa, kamar ka sumbaci matarka da sha'awa, ko ka taba ta da sha'awa, ta yadda kar aje tana yi wa maziyi ya iya huto maka. Shi kuma mun gani ai hadisin baya, idan maziyi ya huto ma mutum mine arwalla ta warware, kenan wannan sai ya nisanta inda sha'awa. Amma dai matukar babu sha'awa, ko kuma da sha'awan matukar maziyi bai huto ba mutum, wannan arwallan mutum tana nan. Ga dalili kuma shine wannan hadisi, duk da Imam Bukhari ya da'afa wato wannan hadisi, amma daga cikin malamai irin su Ahmad Shakir, irin su Albani cikin Irwaul Galil, shi ma ya inganta wannan hadisi, ya ce hadisi ne wanda yake ingantacce. Idan hadisin wannan yana nuna mana hukuncin mutum ya sumbaci mace, ko kuma ya zamanto ya taba ta, to wannan bai kariya ma mutum arwalla, bai kariya ma mutum arwalla. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Hadisi na gaba malam yake cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. وتوانا حديثي رواية لك أبي هريرة يرد الله تتبتع أغريش قال يكي تشيوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ينأتيه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا إذن أيونكو يجون أبا أتكنش أتكنكا كيني كازو كنا زمنيكو كنا صلى أما صلات سيكج تكنكا يا مرأة فأشكال عليه وأن مرأة تكنكا يسي زمن تياي يا ساما رودو. To wannan iska ce ko kuma ciki na ne yayi ƙara? Ka san akwai hakan, ita dan sai kai cikin ka yayi kululululu, kai kuma ashe ya cidiyan ne sai a hankali yunwa ce, sai ka ce to ka je ko iska ce ko wani abu ne haka? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akharaja minhu shay'un aw la, shin wai wani abu ya huto daga wato bayan shi, ko kuma ba abin da ya huto? To manzo Allah sai ya baka ka'ida, yace fala ta fala ya khurjanna min al masjid, kada ya huta daga masallaci.
kada ka ce a bari in tashi je in saki har wallan a hatta yasma'a sautan har sai ka ji ƙara aw yajidu rihan ko kuma ya ji wari anan malamai karkashin wannan hadisi suka dauki wata ka'ida ta cewa al yaqinu la yazulu bishakk to yaqini wato wani kokonto baya gusar da shi abinda kake da yaqini akan shi wani kokonto ba zai gusar ma da shi menene yaqini anan arwalla misali kai ne kai arwalla tabbas ka san kai arwalla sai ka zo kake kokonto wai shin da nayi arwallan nan bayan na gama dazo na shiga magewaya nayi bawali ko ban yi ba to yanzu menene yaqinin ka nan arwallaka ita ce yaqini ka san tabbas ina da arwalla to kokontan da nake shin wai na je magewaya nayi bawali ko kuma ban je ba bayan da nayi arwallan nan to nan shine kokonto to asali sai ka tsaya akan arwallaka cewa arwallaka tana nan to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da yayi wani abu a cikin shi ya rikitar da shi yake tunanin shin wai iska ce ne ko kuma ba iska ba ce saboda ya zo a sheidani yana zawwa hun kana sallah fa yazo ya dinga ma ba su wasi yana ma busa addubura sai ka ringa ji kamar kai iska shi kuma wasi wasi ne shi dan yake zawwa ya sama su yake kawai ya bata ma sallan nan jami'in nan ka bar shi shi wai karka dauka fa kawai kai ka ci galaba da shi a duk yanda kake sai kawai gungumurzu ne ai ka zo kana sallar bai barka ba so yake dauke ma tunani mun ga kissar da wanda shi ya manta kudin shi ko sai da ya kabarta sallah ya tuno ya salamce ya tai ka gani shi shedan ya ci riba da didda haka saboda ya hana shi yana bila to haka yake zawwa ya sama wasi wasi da yanda wannan sallai da zakkai ka zo da wuri misali cikin masallaci ka jira ka yi nafila ka yi kaza sai da liman ya zo an yi kabbara ka ce Allahu akbar kawai sai ya zo ya sama wasi wasi kai ni wa kaman naji nayi iska to yanzu daga ka bar wannan ka bi wasu wasu mi zakai kaga huta zakai kan ka dawo kuma ha liman ya salanci kaga shi ya ci galaba to shi manzo Allah sai ya baka ka'ida yace idan ka ji irin wannan abu to kada ka huta daga sallah sai ka ji ɗayan abu guda biyu amma ka ji ƙara ƙaran mi ƙaran hutar iskai ko kuma ka ji mi ko kaji wari to kaji ƙara ko kaji wari wannan eh lalle iska ce sai in huta in je in yi mine in sake arwalla ko kuma kaji ƙara wannan sai ka huta ka sake arwalla akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi dan wannan ka'ida a rike ta da kyau ka'ida ce wanda take da amfani na dukkan abubuwa hatta a sallah zaka gani lokacin da zaka yi kokontan raka'a uku ce nayi ko kuma biyu ce nayi kenan ka kana da yaqinin cewa nayi mi ne nayi biyu ta ukun ce kake kokonto kenan idan baka samu ba yaqini akan ta sai ka koma ka wurgar da wannan ta ukun da kake kokonto sai ka mai gurbinta ka ciko ta hudu in sallah mai raka'a hudu ce bayan shi kai sujjada sannan ya zamanto sallar ka tayi Allah subhanahu wataala ya datar da mu na'am na'am
sai
shi da ya samu tun amma to mun sai ka ga alalaba ne yau ka ji canjin nan suna nan ko wasu nan ka ji canjin nan suna nan ko wasu nan to ka san ita sallah daman kamar yadda malamai suke ambatawa cewa ko kuma tun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayi mana cewa za a zo a yi sallah ku yi sallah a masallaci guda a sahu guda da mutum amma wani ba zai samu baladan sallan nan sai 10 cikin daya cikin sai kaso 1 cikin 10 wani kaso 2 cikin 10 wani 10 sirdis wani nafsirdis wani sankirdis me yasa gulgudan nutsuwarka da dawo hankalinka gulgudan wato yanda zaka samu ladan sallah ba a ce ba kuta kwata sallar ka ba tai ba amma malamai suna cewa idan ya kai wani martaba misali haike kai abubuwan da ka sun huce gona da iri na hankalinka bai nan kai ta taba taba kai kai har kai motsi da yawa cikin sallah to wannan sallah yake sake da amma idan irin na tunani wannan wanda sai wanda Allah subhanahu wataala ya shi kai yake kubuta daga shi daga kowa martaba amma in yayi yawa kuma wannan sallah yake sake da amma dan can dai tunani ya ja ka yi ka zabura ka lalaba aljihu
an ce wani yana sallah yayi irin wannan shi ma ya laliba yace a to to kaga ai wannan yayi dole ya saki sallah amma magana ta shigo ana a to ai kwata kwata ma ba sallah ba gaskiya abin da shi wannan ya fice kenan irin wannan shi ya kamata mutum in yazo sallah ya zamanto ya fuskanci ubangiji subhanahu wa ta'ala dan minti 10 ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki sai malai yace an talq bin ali radiyallahu anhu qala قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره يمس ذكره في الصلاه عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بدعه منك اخرجه الخمسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بدعه منك اخرجه الخمسه وصححه ابن خزيمه وقال ابن المديني هو احسن من حديثي بصرى وعن بصرى بن صفوان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا اخرجه الخمسه وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب وان حديثي غدا بيو غدا روايه daga طلق بن علي guda kuma ruwaya daga Busra binti Safwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ruwaya Talq dan Ali yarda Allah da tabbata gare shi yake cewa qala rajulun wani mutum yace masastu zakari na taba gabana au ko kuma kinan kokonto ne aka samu yace au qala ko kuma a ba ta yi ba na taba gabana ko na shahi gabana tayi ar-rajulu yamassu zakarahu fi salati mutun ne zai shahi gaban shi a cikin sallah a alaihi alwudu shin wai yanzu arwallar shi ta kare sai ya sake arwalla fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yace a ba sai ya sake arwalla ba ai inna ma huwa bid'atun minka ai kamar wata tsoka ce daga jikinka ka zo badan ka taba hannunka kana sallah nan a ce ka saki arwalla shine yace in ka taba gabanka kana sallah ba sai ka saki arwalla ba wannan ruwaya kenan ruwaya ta gaba kuma daga Busra binti Safwan take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa man massa zakarahu falyatawadda dukkan mutumin da ya shahi gaban shi to yaje ya arwalla to kuma hadisan duka malamai sun inganta su nan hadisi an ce ai wannan da ka shahi gabanka ai wata tsoka ce daga jikinka hadisi na gaba kuma yace a dukkan wanda ya shahi gaban shi je ya arwalla to ya za a yi a hada kan wannan hadisi dan a samu abubuwa guda biyu malamai suka ce hadisi na harko na Talq bin Ali yake cewa manzo Allah sai wani mutum ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama الرجل يمس ذكره في الصلاه متن ne shahi gaban shi a sallah shin ya yi arwalla arwallar shi ta kare ko kuma ya yaze to malamai suka ce nan lokacin da mutun ya shahi gaban shi ba da sha'awa ba an fahimta ba da sha'awa ba kawai ka shahi gabanka to wannan arwallar ka tana shine nan manzo Allah ya ce mishi la a inna ma huwa bid'atun minka ai wata tsoka ce daga jikinka shi kuma wancan hadisi na binti Safwan manzo Allah da yace man massa zakarahu falyatawadda dukkan mutumin da ya shahi gaban shi to yayi arwalla wannan ana nihi da mine da sha'awa dukkan mutumin da ya shahi gaban shi da sha'awa to yaje ya sake arwalla to haka malamai suka hada kan hadisan nan guda biyu saboda hadisan nan sun tada kura sosai wajen malamai an kai kawo wasu malamai suna ganin cewa kawai da ka shahi gabanka dole sai ka sake arwalla wasu kuma suka ce a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai tsoka ce daga cikin jikinka to ta kaka zaka sake arwalla wasu suka ce a dukkan mutumin da ya shahi gaban shi ba tare da wani shamaki ba misali direct ne ka taba gabanka suka ce to arwallar shi ta kare wasu suka ce a ko direct ka taba gabanka bai kariya ma arwalla matakar ba da sha'awa ba saboda bid'atun minka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa tsoka ce daga jikinka kenan dai ala kulli hal
malamai wanda suka dan karrabo duka hadisan suka gama su shine cewa dukkan mutumin da ya taba gaban shi ya shahi gaban shi da sha'awa to wannan zai zaman to arwallar shi ta yi mi arwallar shi ta warware wanda kuma ba da sha'awa ba kawai ya taba gaban shi ya shahi gaban shi to wannan arwallar shi wato tana nan Allah ne mafi sani dan haka ne malamai suka hada wato wannan hadisai guda biyu da sauran lokaci an hadisin gaba ya shiga an Aisha radiyallahu anha wa an Aisha radiyallahu anha riwaya gaba daga Aisha da Allah ta tabbata a gare ta qalat take cewa man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw maziyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam akhrajahu ibn majah wa da'afahu ahmad wa ghayruhu to wannan riwaya hadisi daga Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa annan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qala yana cewa man asabahu qai'un dukkan mutumin da amai ya same shi alqai shine amai yace auru afun ko kuma wato haku an san haku ha hanci jini da yake hudawa yace auqalasun ko kuma kwarnahi an san kwarnahi ha menene kwarnahi ha
wanda yana
wanda mutum zai ringa hoto mishi kamar abinci ya rike kamar ya dawo mishi wata ran ka ji shi cikin kirjinka wata ran kuma har ya zo makogoro to take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da amai ya same shi ko kuma haqo shine ru'af aw qalasun shine kwarnahi yace aw maziyun ko kuma maziyi kamar yanda ya gabata yace to falyansarif falyatawadda ya huta ya je yayi arwalla summa liyabni ala salatihi sannan yazo ya gina akan sallar yana salla ne fa cewa huwa fi zalika la yatakallam alhali a halin da yake ciki duka wannan kada yayi magana to kaji sabuwar magana kai ne kana salla sai amai yazo maka to wannan aman da yazo maka yake yi da baya da baya sai ka huta ka je ka yi ar'i da aman ka je ka yi arwalla ka kai magana ka dawo in kai raka'a biyu sai ka dasa kai kwanci in sallah mai ka ka uku cike ne ka kara dai ka salanci in mai raka'a hudu ce sai ka kara biyu ka salanci to ya ku gaci to hadisi wannan yana da rauni duk da akwai gaba a cikin shi wanda ta inganta hadisi na farko kaga amai bai kariyar wallahi an fahimta amai bai kariya arwalla haka haqo bai kariya arwalla haka kwarnahi bai kariya arwalla to mazi yana kariya arwalla ko bai kariya arwalla aiwa mun gani a hadisai da suka gabata cewa yana kariya arwalla kenan shi mun samu inda muka samu cewa yana kariyawa to kuma he ya kara da wasu lafazza na cewa falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salati ya huta ya je ya yi arwalla sannan kuma ya dawo ya gina akan sallar shi kaga wannan shine ya zo ya ci karo da karantarwar musulunci shi kuma hadisin yana da rauni idan mutum arwallar shi ta kare me zai yi zai huta ya je ya sake arwalla in ya zo ya yi me ya sake salla saboda ita salla sharadinta shine arwallan nan salla ba ta inganta dole sai da arwalla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi mana to matukar ta kare kuma to sallah ta kare dole sai ka saki shi yasa ko kana tahiyya ka zo kai tahiyya kai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai addu'o'i isti'aza da abubuwa guda hudu ka zo ka ci gaba da addu'o'inka baka yi da sabo kawai he kai iska sallar ka tayi ko ba tayi ba bata yi ba saboda me saboda baka yi ba sallama saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim cewa ita sallah mutun ya shige ta ya samu haramci shine lokacin da yayi kabbara al-haraba kuma baka huta daga sallah a ce kai da sallah sallar ka ta cika shine sai lokacin da kai sallama to shine wannan hadisi dai ala kulli hal
bayani ne game da wani abubuwa wanda suke karya arwalla amma a ciki wanda ya inganta shine kadai mazi mazi shi kadai ya zamanto ya inganta zai zamanto mutun yayi arwalla idan ya huto mishi dole sai ya je ya wanke gaban shi yayi arwalla amma nan mallan da ya kawo cewa amai ko kuma wato hako ko kuma kwarnahi duka wannan ba su karya ma mutun arwalla barma sai dai ka je ka zubar idan ka huta daga sallah in ka dawo ka sake yin sallah ka kuma baka zo baka ce zaka gina akan sallah ka fatan an fahimta ina wannan gaba hadisi ne wanda yake da rauni kamar yanda malamai wato suka ambata Allah kenan mu tsaya anan lokaci ya tafi kuma ga zahi an yi kufir abinda muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatan mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين